Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An yi maraki cewa dan ce wani abu dangane da abin da ya shafi layya. Ya yi tambaye ta alimi ya cewa afdalul ilmi ilmul hali wa afdalul amali hibzul hali. Yanzu halin da ake ciki na layya ne. Farko dai goma da farko da annabi alaihi salatu wasallam babu waɗansu ranaku a shekara da aiki ya fi lada ya fi karɓuwa a wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala fiye da waɗannan kwanaki goma. Su ne mafi alherin ranaku rayuwa gaba ɗaya. Sannan a cikinsu akwai rana ɗaya, ita ce tara ga wata, ita ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wadda ake taruwa a dutsen rahama a Arafat. Halittun Allah suna taruwa, ita ce ranar da Allah yake rahama, ruwan rahama kamar da bakin ƙwarya. Allah a duk kwanakin shekara bayan abin da yake a cikin ranar Arafa, a ranar Iblis yake kururuwa dinga birgima ya zazzabi ya ƙazuwa saboda irin yanda ya ga Allah yake wa bayan Allah. To ana son a yawaita zikiri ambaton Allah. Sabu annabi alaihi salamu yawo suke kasuwa kasuwa, layi layi, ana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, haka ake tun kwana goma. Ai tai, to wannan ana so ai a karanta alqur'ani, ai salati ga annabi alaihi salamu, ai istighfari, a sada zumunta, ai alkhairi, dukkan dangogin alheri a daure a yi su, domin babu inda Allah yake ba da lada mai yawa a kwanukan shekara fiye da wannan. Ko goma ƙarshe na Ramadan ba su kai waɗannan ba, kuma saboda falalarsa ya fito da Arfa a fili, Lailatul Qadr ya rufe shi. Wannan kuwa saboda ranar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da ita kawai. Allah kaɗai ya san iya halitta suke taruwa a Arfa, sai ya wanda muka gani mu. Landa ita ho hajji alayhi salamu san ita ho yazo Zulhulaifa sai ya sauka, aga ya tashi bai tashi ba. To in bai tashi ba bai tashi, ya sha wasa ni habisul fil, sai da asuba ta yi, da idan da sallar asuba sai hau kaswa sai tashi ta, tana miƙewa sai ce labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika. Ace ita ce tarbiyyar da a alam ba taba jin irin ta ba, ko ba za a sake ji ba. Daga nan Jibrilu kuma ba zama sai kai goro kai mari kai goro wani wanda ake so ya haram, sake ku zu anni manasika ku zu anni manasika ya hau kai sama saboda kowa ya ga ya yake, yana tafiya yana ba da ilimi ya je na ya sauka sai da ya zango goma sha biyu kowane karaka, sannan ya bi irduwan wajen ɗariƙul anbiya. A nan Makka akwai ɗariƙul anbiya da annaba suke biyan zasu jikin bi irduwan, shi ne yanzu suke kiransa shari'u Gaza. Sai je wanka sai ya shiga alayhi salatu wassalam. Amma duk abin da idan ga yi sai yana nuna mata girman Allah. Hau kalmarsa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir, ita yake takaiwa. Akai abinda zai yi alayhi salam, hau ka wuce aka tafi Mina, yaje yi abinda zai yi a nan, aka kwana akai azhar la'asar magriba isha asuba, sannan sai aka ja kafa masa tu, aka kafa masa rumfa a badin urana, shine inda masallacin Arafa yake na yanzu. Shikenan da aka kafa masa a nan da ya tashi sai ya tafi, saboda su Quraishu suna kiran su come to homes, wai su daban suke ba sa shiga nan. Sai ce to ga inda za a yi, za a raya suna annabi Ibrahim alayhi salam, shine sai je nan aka samu to anan yayi wannan sallah a zahar da al'asar da ya gama ya hudu ba sai koma kuma dutsen arafa ya koma daga yamma saboda in rana ta yamma to abin da yake gabashin dutse to zai zama inuwa to sai masa inuwa ya kan kasuwa to anan ya dinga yin abin da zai dan addu'a ya dinga addu'a dinga addu'a to nan ma sai aka samu mace ita ce ta Ankara ita ce Ummul Fadl zauja Abbas radiyallahu anhuma sai ta koma sa da madara to nan aka samu ba sabanin cewa yayi azumi aka bashi madara sai ya karba sai sai bismillah ya sha dan aka san bai azumi a Arafa ba ya zauna sai bulala laƙumi ta fadi bai dauki hannun sabi ba sai sun kaina ki haka sun kai dauko ya ci gaba ya ta addu'a yace waqaftu huna arafatu kullaha mawqif na tsaya anan arfa ko ina gurin tsayuwa ne bai hau kan dutsen ba dan saboda kada al'umma su wahala to kai dinga addu'a Allah ya ji kan al'ummar nan Allah ya al'ummar nan gafara Allah ya al'ummar nan gafara sai da ka amsa masa an bada 1 bisa 3 ya sake da kufa can kara masa 1 bisa 3 ya sake da kufa aka bashi gaba daya sai sake cewa to abin da yake tsakanin su ma su nake sai ka shiga talace na shiga wannan ranar ta fadi tana faduwa sai shebiya Bilal askitli annas Bilal ka sa mutane su mun shi sai sai Jibril ya zo yanzu ya ce Allah yana gaishe ni sai in shaida muku duk Allah ya muku gafara wanda dai ya tsaya arfa alai masa gafara sai sai na Umar yace lana aule gairina sai sai ila yawmul qiyam har kiyama ta duk wanda suka je haka za a yi musu akwai mai laifi a filin arfa mutum ɗaya ne rakka shine wanda ijiran na Allah bai masa gafara ba to shi ya laifi duk ije an masa gafara to sannan sai ya hau kasuwa sai ki tashin ta kowa ya doki a tashi bai tashi ba darasi zai kora ashe Usama ta dan zai da yake nema sai gashi ya fito yarinta yana hawa sai tashi rabu ta gura alaihi salam ga yau al-yawma akmaltu lakum dinakum kuma ta sauka na cikin farin ciki sai ya hau sai taho Muzdalifa yana zuwa Mashar al-Haram ya azu magarba da isha sai ya kwanta laysala san asba akai sallah ya dinga ambatan Allah aka dinga ambatan Allah azkurullahi indal mashar al-harami akai sannan sai taho muna wajen jamara shine jefi jamratul aqaba ta karshe so bakwai ta manhar inda ake suka to daman shi raqumi 100 ya taho da su sallallahu shi annabi sai wa sai cikin masu kudi ko da ka cikin talaka ba amma duk abin da yake so sai Allah zai boda masa zai masa to haka magadan sa har yau suke ba su da kudi amma abin da su sai an yi alfarmaci to wawa ko sai dauka kudi ne da su albarka ce sai na Allah aka sa su ita ba kasar Iraq iso da yazo alayhi salatu wasallam hannun sa mai albarka sai da ya soke guda 63 sauran sai ce sina Ali wakilce shi ya soke to sannan ya tafi maka ya je dawaful ifada sannan ka sake dawo Mina wannan kwanakin ana ta kabarbari ko ana zuwa ana jifa da kai ya gama hajjin sa alayhi salatu wasallam to sai wadanda ba su je maka ba Allah saboda karamcin sa sai ya shigar da mu cikin ayyuka mu ake kira ahlul amsari mutanen burane wanda ba su je maka ba an bar mana wayannan raneku mai tarayya da su wajen zikiri sannan annabi alaihi salatu wasallam ya ce wanda Allah ya horewa abinda zai laye in dai ya mallake shi yana hannunsa watan Zulhijja ya kama to ya rabu da yanke farce ya rabu da taba gashi an ce dan ai tarayya da masu aikin haji da aka hana su wannan amma shi ba hana shi shafa tarare ba a tsaya iyana shi ma ba wajibi bane amma haka yake so sannan in rana ta yi ran goma ai rana tara sai aka ce wanda yake aikin haji ba sai azumi ba amma sauran ahlul amsari kowa sai ya azumi a ranar zan ai tarayya da su su suna can suna tsaye arfa mu kuma nan an ba mu dama mu azumi mu samu alheri kuma zai kankare su zunubin shekara biyu in gari ya waye ranar sallah to za su je su jefi jamratul aqaba bakwai mu ko sai aka ce mu idi idin sai ka kabbarata ba irin ta sallafar Allah bace akwai adadin kabarbari da ake a raka'a ta farko da ta biyu saboda ai tarayya da su a wancan sannan an dora musu hadaya da mushkuran wanda ya tamattu'i zai hadaya wanda ya kirani zai hadaya to mu kuma sai aka halitta mana yin layya tun daga hudu al-hujr ranar goma wuraren da ba su da shugaba ba su da sarki ba liman ba a sallah rana ta daga sai su inda ake da liman ko sarki sai in an gaba sallah an idar an yi hudu ba to sai kowa ya yanka nasa da lokacin da mutum ya yanka jinin kafin ya je ƙasa yadda Allah ta shige shi ta same shi mai yanka kuma akan kare masa zunubai na kin yin abinda Allah ya ce ayi ya samu tangar a wajen tawaya ba abinda aka ce kare yayi to sai abin kan kare mar wannan zunubin sannan kuma ya samu abin hawa lafiye akan sarabi gobal kiyama to da ka dabbobin da ake yin layya da su dangi takwas min al-iblis nayni raqumi biyu da raqumi da taguwa wa min al-baqari nayni ko sai kuma saniya da kuma sa sannan wa min al-minal ma'azis nayni akuya ita ma biyu da akuya da kuma tanari dan akuya sannan wa min al-da'anis nayni tinkiya kuma da tinkiya da kuma dan bali shine rago to wayannan guda takwas da su ake yin layya amma ana son su zama lafiyayyu kar a sami dabba da za a yi layya tana da ido daya kuma abin ya fito fili kuwa zai gane ko makauniya ko da ba ta da kunnuwa gaba daya ko gurguwa ko kuma ta ba ta da lafiya sosai an ganta shirkat ko kuma kanjamam ya kore babu mai ko a jikinta to wayannan ba a yi da lafiyayyu ake yi an ce kuma a mazhaban malikiya rago shine yafi saboda kyan nama ake so sannan sai a komo tinkiya sannan kuma sai dan akuya wanda ba a fudiye ba sai fudiyeye sai kuma akuya kaga rago tinkiya dan akuya fudiyeyen dan akuya akuya biyar to sannan saniya ita ce take zuwa an martaba ta shida sannan raƙumin martaba ta bakwai to wannan shine abubuwan da ake kuma ragunan ana zama kyawawa an ce kuma farin rago shi yafi kowanne alfarma a cikin dukkan ragunan da ake yankawa kuma annabi alaihi salamu da ya layya an ce bika bashayni amla hayni kaga ma'ana amla hayni wato farare kenan a karanai ne masu garmaza garmazan kahuni yanka su alayhi salam a wata layyar kuma yayi da ragon da yake ya akulu bi sawadi wayan zur bi sawadi wayan shi bi sawadi da baki yake ci da baki yake kallo da baki yake tafiya ya akulu bi sawadi wayan zur bi sawadi wayan shi bi sawadi wato fari ne amma bakin sa baki
idan sa ma baki kahon sa ma bakaki shi zaka ce yana ci da baki yana kallo da baki yana tafiya da baki to duk ana iya wannan yana da launi kamar kusan koda haka gur to sauka da ko dan dan aje su ake yi wannan kaida ce sannan ba a hada kudi a ilayya sai dai a hadaya hadisin jabir radiyallahu anhu shi sun hada mutum bakwai a saniya daya mutum bakwai a rakumi daya to ana yin wannan a hadaya amma su malamai a malike suka ce ba za a hada ba za dai ka iya yi kai wa iyalinka in ka sai rago daya ka sa matanka da ƴaƴanka yayi aladan shi ma kafin ka yanka za ka sasu in sai bayan ka yanka kace na sasu ba shi gaba sai kafin ka yanka ka sasu sannan wanda ba ƴaƴan mutum ba matansa ba yana iya sa wanda suke gidan suke karkashin sa to duk sai saka su a ciki shikenan ko sun yi su 100 in yanka guda daya Allah zai ba kowa abin da ya ba wannan haka zai ba wannan guda ɗin ya ishe su sai malamai suka ce abin da yasa ya halitta dan an ga annabi asun yayi da yace taqabbal min muhammadin wa ali muhammadin shikenan da shi da iyalansa iwa gaba daya alaihi sannan ɗaya kuma ce taqabbal min ummati muhammadin fuqara'i ummati muhammad shi ma aka yi musu har yau wannan laye za ta zo ta san tana tafiya duk wanda lokacin ya bai samu yi ba shikenan an masa karɓaɓɓiya wanda ba riya a cikinta ba sum'a to shi ne shi yasa annaba su ba abin da za mu yi mu biya shi duk abin alheri ba wanda bai mana ba wanda hankalin mai kai bai kaba sai ya ne sai ya dora alayhi salam to shikenan to wannan haka ake yi amma waɗansu malamai sun yi kiyasi da na hadaya to akan kiyasin ake tafiya cewa mutum za su iya sayan rakumi sai su layya da shi za su iya sayan saniya su layya da ita to amma abu ɗaya ake lura idan mutum shida suka sayi rakumi suka layya ba ta yi ba ko hadaya ce ba ta yi ba in mutum takwas suka siya ba ta yi ba sai dai ba mutum bakwai rak ko rakumi ko saniya sai an samu mutum bakwai sannan sai kudin su ya zama daidai idan wani ya hannu biyu wani daya to taru guci kowa in aka ce kowa 50,000 zai yi guda bakwai za a hada 50,000 to kowa sai ya bada wani wani ya bada 40 wani ya bada 50 ba ta yi ba sai sun sami daidaituwa a wajen kaso percentage kowa sai ya zama daya sannan dukkaninsu sai sun yi niyyar layya idan wani a cikinsu ya yi niyyar samun nama ya ruguza su don yanka ɗaya ake Allah ko zai yarda ba a yanka biyu a ce an yanka na wa'annan ko an yanka na wannan shi suka ce ba zai yi ba saboda sai an tabbata an hada a niyya kuma an hada a kudi daidai wa daida ko sai ya kai mutum bakwai in ma za a yi wannan kakkawar to sannan malamai suka ce ta yi wanda ko yake riko da mazhaban malikiya ba zai wannan ba wanda baya kula zai shikenan amin sannan ranar sallah ana yi kafin wato da rana in yamma ta shiga sai ka iya bari sai gobe ita da hantsin nan ta kula da ran ɗaya ga sallah sai ka yi in ka samu wurin biyu ga sallah shi ma sai ka haɗe zuwa dare shikenan daga nan ta wuce daman kwana uku ne su ne ayyamin ma'lumat sannan kuma ana yin kabar bari daga sallah ta azhar ranar layya za a dinga kabar bari wannan ranar daga azhar zuwa asuba kashe gari kuma ran ɗaya da sallah shi ne daga azhar zuwa asuba lami da sallah kuma daga azhar zuwa asuba sallah 15 shikenan sune liyaskur sumallahi fi ayyamin ma'lumati ala ma razaqahum min bahimatil an'am su kuma da suke maka sune wazkurullaha fi ayami ma'dudat, su ko nasu ayami ma'dudat sune yake jifa da ran ɗaya ga sallah da biyu ga sallah ga uku ga sallah, saboda ka biyu ce uku biyu amma ba ce shida ba, saboda ranar sallah ma'luma ce ba ma'duda ba ce, ran ɗaya da sallah ma'luma ce kuma ma'duda tana da niki biyu, ran biyu ga sallah ma ma'luma ce ma'duda, kaga uku to ran hudu ga sallah, ran uku ga sallah ko ma'duda ce ma'luma ta kare, saboda haka wannan kwana uku wannan kwana uku amma wannan ta fara da kwana ɗaya kafin wannan, wannan kuma ta kare da kwana ɗaya bayan wannan, a kwana biyu suka haɗu ko ce kuma ta kadaita da rana ɗaya, saboda haka kwana hudu ne kawai amma shida kenan. To masu aikin haji wancan suke yi, mu kuma da muke ahlul amsari wannan muke, wanda kuma Allah ya sa za su je nan gaba shi kenan, tunda ya san akwai masu cewa su in ba gani suka an suko daga Arafa ba ba sa fin da rai shi ne, Allah ya mana muwafaka, Allah ya datar da mu, Allah ya sa mana da arzikin, Allah ya sa mana cikin masu babban rabo, sannan bana Allah ya yi mana ta goma shi za a yi Arafa ranar Juma'a, ko ba samu wani hadisi ingantacce ko wani abu ba, falalar da ake dubawa kamar da Ibn Qayyim al-Jawziyya cikin Zadul Mi'ad ya faɗa, ya ce Juma'a zaman kanta take, ita ce khairu ayyami dunya fiha khuliqa adam wa fihi ubida, a cikin kalci annabi Adam alaihi salam a cikin ta aka sako da shi doran ƙasa alaihi salatu wassalam. To Arafa ita kuma ita ce ranar ta fuko ci ranar amma a shekara gaba daya, to sai zamanin Juma'a ce duk alfarma Juma'a tana nan kuma alfarma Arafa tana nan, kaga me aka samu ninki, to da ka mun gode Allah subhanahu wataala, Allah ya sa mu da cikin masu babban rabo, Allah ya sa mu da cikin wanda za su tsere wa sa'a ba da gudowa da sassarfa ba, kuma Allah ya ji kan magabatanmu, Allah ya gafarta musu, Allah ya ji kan magabatan mai gafarta musu, kuma an ce ba a yi wa ba a fiye wa mace layya ba, amma an yi wasiya yawa ‘ya’yansu wasu ya ce duk shekara in ta zo kuma layya wani ya lazamce mu sai su yi shi ne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idan kan farce da taɓa gashi in mutum ya layyarsa ba ta yi wa haka ba ne, ai ba haka yake nufi ba, wannan ya kamata ne, ba zai taɓa lafiyar hajji, ba zai taɓa lafiyar layya ba, ba dole ba ne in mutum bai yi ba komai, amma in yi ya kyauta duk wani abu na shari'a ma'auni ne da shi da matsayi, ba a fiye son mutane zunga saka tsauri suna kore mutane ba. Annabi alaihi salatu kullun ce mana yake yassiru wala tu'assir bashiru wala tunafiru, in mutum ka yi tanfiri ya kori mutane ya firgita su ana so ai, amma ba a ce in bai yi wannan ba abinsa ya ɓaci, ko haji in ya je ya farce yake farcensa ga baki ɗaya na nuna da kafajinsa ta ɓaci, ya bata ɓaci ba, fidiya zai kawai, in ya ace kansa shi ma bata ɓaci ba, fidiya zai, in yi sadi da mace ne kafajinsa ta ɓaci kuma alaihi budna, sai raƙumi wannan ba abinda zai karɓe shi banda raƙumi, kuma sannan sai ya rama shekara ta zo shi ne, amin shi ne ko. Assalamu alaikum. Na'am, kafin a yi sallah ta idi ko wannan goma? Na'am, wannan goman da ake nufi na farko kafin ranar sallah, to shi ne hajji zikirai da ake, amma akwai wanda na faɗa na san duk an sanar da mutane wanda ake yin fatiha kafa ɗaya, qul huwallahu bakwai ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بقي صلاة الجمعة تن دغجيه جمعة هاي زوا وتا جمعة رانا عرفة شي كينان رانا صلاة كما با wannan za ai ba sai ai qul huwallahu goma salati goma fatan mu Allah ya karba ya samu daga cikin masu babban rabo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh Na'am, ai ba tana da amfani bane. Wajen cewa in mutum lafiyayye ne ci zai sosai ya bushe. Amma yana da dan lafiya lafiya. To akan so kullun ya ci guda daya. Zai samu kwarin jiki. Masana sun ce tana jinkirtar da tsufa. Wajen cinta kullun ya ci guda daya, to zai dade gagawo. Tsufa ba zai zo ya faru masa nan da ne ya buge shi ba. Eh tana da wannan. Amma likitoci ku ya fe ni na shiga gonarku da nutritions ne magana a yi min afuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am? To. To. To ita shi turare mai aikin hajji ba zai shafa turare ba ko umura, amma wanda yake halin amsari za su shafa turarensu a nan dubban komai. Amma maganar da ka yi na shafa turaren ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sunnarsa alaihi salamu zai shafa turare sai ya shafa a jikin fatarsa mai alfarma mai albarka, sai ya shafa a jikinsa alaihi salamu, sannan ya ɗauki tufafin kafin a ɗaura ya shafa masa turaren. Sannan bayan ya ɗaura tufafin sai sake shafa turare libi uku yake alayhi salam. To duk wanda zai yi wannan da nufin koyi da annabi alayhi salam, sai Allah ya bashi ladan riko da sunna ta annabi, sai shafa turare sunna, kuma ka bi salan da annabi alayhi salam yi, shi ma zaman kansa yake. Allah hore mana dai mana mu
an ambace hasbunallahu wa ni'mal wakilu. To nakan je waɗansu malaman suna da ni'mal maula wa ni'mal nasiru, kalgata mala ita ana hadawa da ita ne ko ko ita ma ni'mal maula wa ni'mal nasiru zama kanta take. To kalgata mala kuma sa'anin dabbobi da tsuntsaye da suka kawo gudunmawa, to kalgata mala an ce tsaka ita bata shiga cikin taimakawa a kashe wannan wuta ba, dan haka Allah ya jarabe ce da waɗansu miyagun abubuwa in hatta ta shafi mutum ko ta masa wani abu yana dadewa da larura a tare da shi. Kaga ta mala haka ne. Assalamu alaikum.
Magana hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir.
Ni'mal maula aya ce ta Qur'ani, ni'mal nasir ma haka. Idan wani ne yace da mutum kace hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'mal maula wa ni'mal nasir, in nakalta masa sai dan sirrin sane shi ya bashi ba za a ce laifiye ba, in ko bai samu wannan ba yayi wannan, amma shi man ya dauko waccan ayoyin ya saka ba laifiye ba, tunda duk lafazin Qur'ani ne. Tunda kaga asmaul husna wanda ake rubuta din ake karantawa, ka san ai ba annabi ne alaihi salatu wassalam su ba a ilmance, ai kamar yanda ya faɗi alaihi salamu shu'abul iman, al iman bid'un wa sab'una shu'ba, kawai haka ya faɗa imani sallallahu alaihi wasallam reshe 70 da duriya ne a alaha qawlu la ilaha illa allah wa adnaha imanatul azani dariki, su kadai ya faɗa bar sauran arifi. To masu ilimi shi ne suke tunjima su dinga nan aya cikin kogin hadisi su ta cirowa. Annabi Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut, ne suka dauke rashin imani. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakrim jara, shi na cire san imani. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakrim dhaifa, suka to irin wayannan da su aka taya. To da su ake yi. To da haka waɗansu kuma na Qur'anin suka ɗauka. Akwai ni'imar maula sai ce sunan Allah ne, ni'imar da sai ce sunan Allah ne, fa ni'imar mahiduna shi ma ce sunan Allah ne. Ka gani wasama abanaina habi aidin, ta ce wa inna la musiuna, shi ma haka. Sai su tattara su wanda suke cin Qur'ani, gafirin zambi wa qabilat tawbi shadidil iqabi zid dawli. To wannan shine da ilimi, to ake tattarawa sai a fitar. to shine wannan din da in aka dauki hasbunallahu wa ni'mal wakeel da ka hada da wannan baka yi komai baka yi laifi ba amma ba zan ce ga dalili ba wannan kaushi na sani sai kuma magana tsaka abu dai na sani a tsaka maganar annabi alaihi salam da yi cewa wanda duk ito ce ta duka ɗaya ta mutu Allah zai ba shi ladan ɗari shikenan saboda gudunmuwar da ta taka wajen hura wutar annabi Ibrahim alaihi salam amma ba a ce ban taɓa an ce tana haifar da cuta iri kaza ko iri kaza ba wannan aka faɗa duka ɗaya ake so a yi mata in ka ƙara mata nabi to ka sake rage ladanka in ka ƙara mata nabi ka ƙara rage ladanka kana ƙarawa ne ladan yana raguwa sai wasu malamai suka ce annabi alaihi salam da ya faɗi wannan ya kwadaitar da mu a dinga kashe ta amma yana so ya nuna wa al'ummarsa kullum su dinga zama ƙwarara komai za su yi da nagarta za su yi dukan wata ma ya zama duka ne wanda duk an san dukan ya doku amma ba wani shafal hakan nan ba shi yake so ba ko ake musulmi kullum zama ƙwarara suna da lafiya wanda za su iya komai wannan shi ne a ci abin da na sani duka ɗaya lada ɗari in aka ƙara a rage aka ƙara a rage shi ke wanda yake azumin kafara na kisan kai in na kisan kai in yana yi in ya zo azumin ran sallah ta zo zai aje zai aje shi yanda ake azumi na kafara kisan kai akwai hanya biyu mutum yana iya bari sai wata ya kama ana cewa yau an ga wata to sai ya niyya gobe ya tashi da azumi to idan watan ya nusan shi ma nasa azumin ya rubu sannan wata na gaba in ya nusan azuminsa ya rubu 58 zai wani ta ce hanya ɗaya hanyar kuma idan za a cikin wata to wani sai ya yi 60 tunda ba da lissafin wata yake da kwanaki yake yi to idan yana yi in rashin lafiya ta kama shi zai aji in ya samu sauki sai ya ɗora a kai ta ba gangance ba ne in wata tafiya ta larura ta kama shi zai yi tafiya zai aji in ya samu sauki sai ya ɗora in mace al'ada ta zo mata za ta aji in ta koma samu tsarki za ta koma in mutum yana ramadan ya zo zai aji ba zai ramadan ɗin zai sannan ranar sallah ba zai ba ran ɗaya da sallah sai ya ɗora haka ka babbar sallah ita ma idil adha in ya zo sai ya aje ranar ɗaya ga sallah sai ya ɗora shi haka ake yin ta
Allah saka da alheri malam wannan rubutowa ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel da aka yi magana ya ji wasu sukan fara da farkon ayar wasu kuma suka karanta hasbunallahu wa ni'mal wakeel kawai ba tare da sun fara da farkon ayar ba sannan kuma yana ji ana cewa a karanta 450 shi malam akwai wani sirri ne a cikin wannan 450 din Assalamu alaikum.
So, wato, shi, shi sa na ce wanda aje malaminsa ya ba shi ce ga yadda zai yi, sai ya yi. To, Allah zai na ƙala da hukumar nasu, ina nasa ƙarfi ma'aulakun fakshahu, ba za da hun imani, wa ƙalo hasbunallahu wa ni'mal wakeel. To, suka wanda aka ba shi malaminsa zai gaya masa. In za ka fara sai ka faro da wannan ayar to sannan ka ce wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai kai ta maimaita hasbunallahu wa ni'mal wakeel zuwa adadin da za ka yi to kana zuwa na ƙarshe sai ka ce fan qalbu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasahu su ka iya tsayawa wata bura duwanar wallahu zul fadl azim sine da shi ake rufewa shikenan kuma adadi wannan wani abu ne ana iya yin 7 ana iya yin 12 ana iya yin 70 ana iya yin 450 duk wanda ka samu dama kai yayi shine Allah da ta da
amin alhamdulillah malam to sai ta karshe wannan yayi mace an yi magana akan dogaro da Allah yace malam su suna zuwa wajen neman aiki ne to idan sun je ana gaya musu akwai wani idan sun bi ta hanyarsa zai taimake su su samu wannan aikin to saboda haka kuma suna zuwa da wannan niyyar ta taimake su shine yake tambaya to mallam wannan dogaran da wani mutum haka kwa daidai ne kwa
to ya taimake su da suka ya taimake su sun samu sun samu shikenan ba bai samu sun kama kafar wahala ashe sai ya kine shi da wahala a wannan al'umman tamu ta yanzu dai ya kine fanfuna yake so da wanda zai karfafa maka goya ka tsaya da wahala sai wanda bubbuge maka goya ce ba zai faka cikin anya ai wannan zamanin ai kaza kaza shikenan sai kana yin dar ya gama da kai ya gama da kai shi yasa ne nakan gaya wa yara duk wanda yake so zai wani abu ya kama Allah ku zaka wa gari baka san kowa ba baka da kowa sai akwai dan uwa bana mantawa ni da mallam Abdullahi Allah ya jikansa kullun sai zai ce mana mu sai masa canji a inda yake makarantar sa sai mu ce masa a koma ga Allah ga mutane za ku iya ku magana a saurare ku ya ce ku koma ga Allah koma ga ci muje ku koma ga Allah koma ga Allah rannan da yadda ya koma ga Allah yana fitowa daga aji wadda ba yake son a yi masa canjin araba shi da shi suna fitowa suke kicibin da faransu ba Allah ji kan faransu ba suna kana ce kai yana ganka da wani riga yace ko za ka yi wuta ita maita yau sai na kai mai da kai makaranta kaza shi kuma dan latsi ai mun afuwa sai da ko file din sa kai nan da ranka sai ka tura shi can sai ruwa gida ce haka Allah yake yi dama an mai da ni can ba har latsi yake ta makar a kai shi to in ba a samu wanda zai ce ka bi Allah kai hakuri ba sai dinga tsorata ka in ba ta wani kabu ba ba za ka samu ba in ka bi Allah kowai in ya so ya baka shike in ya baka ba makhlukin da ya isa ya tsare ka shi wanda yake bayarwar ai karkashin control yake don kana neman remote control shine Allah duk wanda ya juya ya juya in kana neman central lock Allah ne in ya rufe ya rufe shi ba wanda ya isa sirrin sanan da sai mutane suke irin wannan wahal da kansu a banza jinin sai dinga hawa suna tab asara suna gudun tsoron hukunga la awufi muna kamba 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 mu kansa fita suna jin tsoron su ba abin da zai Allah kade shi ne komai la tasila shay min al kainati fi asrar ma ka gani wa alam an al ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in karkata bahu Allah lak in duk halitta har mala'iku in suka hadu a kansu taimake ka da daidai da kwaye zarra ta alheri wala ba sai sama in ka ga wannan alherin ya same ka wallahi sai wahdahu la sharika lahu shi ya rubuta maka sannan zai same ka in ya nufi mutum suka hada kansu cutatar da mutum ba sai sama daidai kwaye zarra sai shi ya so in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi in yamsasuka bi su'in wala kashifa lahu illa hu ba bi warwariya yayi sai shi kadai to wannan muka rasa tauhidi wanda zamu dogara da Allah sai ya ce muke la hawla wala quwwata illa billah amma ba da gaske muke ba in kace la hawla wala quwwata ka aje duk wayanka da dabaraka da komai Allah koren ka ce shikenan haka yake saboda kan yaje wanda yace din ga ba shi shikenan aka ga masa yadda shikenan man ya koma ga Allah Allah sai ya taimake shi ita addu'a in kuma wannan din ne sai ta magana sai na Allah radiyallahu anhu yace zasta anta fasta in billah da annabi alaihi salatu wasallam ya ce to idan wani abu kake so akwai shi a gurin wani to kakka ce shi kake roƙa roƙi Allah itan kwasa maka shi ko yake ko ya so sai yayi Allah ka koma tan kwasa shi wani abin sai ya gama kuma yana kuka an riga an gama kuka Allah ta yake mu Allah hore mana yake ini wuya ce da shi ma wuya musamman ba a tare da wanda suke da yake ba a yi shi ba Allah ji kan hashu shi sami yini akan magana annabi alayhi salam bai taba samun matsala a duniya ba yayi dar sai za ta warware kuma sai ta warware sun taba tafiya da daddare suka shiga kasan Niger a cikin dokar daji wata ta lalace da daddare abokin tafiya ce kuma kwanan daji ya same mu yace a gidan da zamu kwana ba yi minti biyar ba sai ga wani ya zo zai wuce mota ya gansa lafiya mota ce sai yana da abin ja dauko irin murtikekiyar igiyar nan mai waya ya daura sai da ya kai kofar gidan da zasu aka gyara mota rannan sun zo nan sai suka tafi kumboso lokacin cikin gonaki ne da besfa sai taya ta saci tsakanin gonaki ko ba su faya ai babu sufana za a kwanci abokin tafiyar shi ne wancan sai ce ba su jefa shi cikin gefen gona mu tafi mu ga wani zamu gobe a dawo a ɗauka sai ce ai da shi za mu suna cikin duhun nan kawai sai ga wani ya taho a keke har ya gan shi ɗan yi tsoro suka yi magana lafiya suka ce da babur ne ga abin da ya sai ce ina zo sai ya koma ije ɗauko musu fana ɗauko musu cocina aka kwance aka sa sai ce masa kai wane me yasa abu ya faru sai ka faɗi wannan sai ce yadda na yi da maganar annabi alayhi salam ya ce wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi ala cikin taimakon bawa buddar bawa yana taimakon dan uwansa ni ban taba ganin mai matsala ba sai na taimake shi dan haka na tabbatar in ta same ni Allah zai warware kuma hakan yake wannan yaqinin ake nema mu zama muna da shi in annabi ya faɗi magana shikenan idza qala fasma min fu'adika qawluhu in ya faɗa daga kokon zuci ya kamata ka ji maganarsa wa ya bu'sa man kan shakka fihi wa wailahu tir da banu ya tabbata ga wanda ya dardar akan maganar annabi alayhi salam Allah ya faɗa amin Allah ya faɗi magana wanda zai su dinga ganin abin ba zai yiwu ba shi ya jawo irin wayannan abubuwan yanzu komai ba ya tafiya ba su bubbuge guwa su jefa mutane cikin anya su suka fi yawa amma za ce tsaya nan wahala ce da su haka yake kai dan uwa shi ma taran da wannan makon na ta faɗa shi kuma daidai wajen asibitin Waziri Ibrahim lokacin ana yawan sata a gurin kowa tsoron gurin yake a Kano lokacin wata sabanda ta lalace muka aka kirawo wanda electrician mai mana gyaran wayarin na mota ya zo la'asar ta yi yayi gyaran bai ba sai ce to sai dai a nemo janwai a janye ta sai ce a bata a nan ba komai ya kalilibe Abdulrahim shine mai mana gaya tafi da asuba da aka idar da sallah daga masallaci can ya tafi sai ya zo ya ga motar a inda take aka take ba wanda ya taba wani abu sai ya baro motar sai ya taho nan gida idan mala ya samu tijani sallama kawai sai dinga kallon sa yace shi wai shi yake ba mamaki yake ba shi korin ya zo ya kalle shi ya gani shi yace abbata cikin barayi kuma an batta ba wanda ya yi mata wani abu ya zo ya tarar sai ce ai mun yadda da abin da iyayen mu suka tsora mu akai mun amince shi yasa kaga haka to wannan ake to yanzu mutane mutum ya zo a ce ya nemi tsari kuma ana ce masa sai ka sa kare a gidanka ina magana ku sai sa kare to karen me wanda aka zo kure kai sa masa magani a shi kansa ya kame guri eh to magani me zai haka ne me zai wanda zai tsare komai nasiyatul ibadi bi yadihi to gurin sa zaka koma in ya kare an ka shikenan kuma sai ga da gaske a zuciyar da shi kai to sai saurare ka la yuridu da'watal kasidi sannan wala yuslihu amal al mufsidi wannan haka kai mu'amala da shi akan wannan zaka gama maki a gama maki shin Allah ta maike mu Allah hore mana yaqini hore mana yaqini wayya Sena Ali radiyallahu anhu, Sena Salmanu, yaga ya final ya bada tufa guda daya. Sai Salman ya je nemo guda tare ce bari in je in yi tsokana. A irin fa matsayin sa na manya ba baki na ba. Yace sai yace je sai sallama. Yace ga wata tufa na kawo hadaya. Sina Ali ya karba da ya tare ce sai ce daukar kayanka ba ta Allah bace. So da ni na bada daya. Kuma Allah alƙawari ya goma jabil hasanati falahu ashra misala. Sai Salman yace ina sane da man na wana kane in sake ganin yanda kake kuma kana nan yanda kake shikenan to haka yake amin amma yanzu ga mutane tsoro abincin da mutum zai ba matarsa ma koi tsoro yake ji wanda zai ba ɗansa tsoro yake ji ana furgita shi za ka yi talauci za ka rasa ina magana ai Allah bin sake ba abinda ba zai ba ya kuma gama komai subhanahu wataala Allah zai taimake mu Allah raye zakatunmu da imani Allah hore mana yaqini Allah hore mana yaqini Allah hore mana yaqini assalamu alaikum warahmatullahi
amin alhamdulillah alhamdulillah Allah ya saka da alheri Allah ya kai mu rana itewu Allah ya ba mu ikon